نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسنا 40 بشدة بيتر نمكيما لتافن الشفاء na alqadi iyab min musa allah madaukake masa rahma. Za mu ci gaba insha allah a karatun da muke al-faslul khamis a tsakanin shafi na 67 zuwa shafi na 76. Kuma wannan karatun yana dauke da bayani akan bayani na biyu akan fasahar manzon allah. Al-Qadi ya ware babin nan musamman saboda bayani game da fasahar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ba mu misalai guda 6, mun karanta misalai guda 6 a cikin wannan babi. Ya kawo misalai da wasiƙu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aika ma wasu ƙabilu na Larabawa. Ya ba mu misalai guda 6. Waɗannan ƙabilu na Larabawa, kowace ƙabila da yadda take magana da salon maganarta, kowace ƙabila da irin harshenta, duk da cewa Larabawa ne, ya kasance a kowace wasiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da Larabawan da irin harshensu. To, da ya kawo waɗannan misalai guda 6 shi ne sai ya ce, aina haza min kitabihi li Anas, ta ina zaka kwatanta waɗancan wasiƙu irin magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wasiƙun, ta ya za a yi ka kwatanta shi da wasiƙar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta, takardar da Annabi ya rubuta ma Anas fi sadaqa, game da bayanin zakka al-mashhur, da wannan takarda ta shahara. Min da yasa yace ta shahara, saboda ita wannan takarda ita ce masomi, ita ce abin dogaro ta wajen bayanin tsarin zakka daga manzon Allah. Gaba ɗaya wannan takarda ita ce abin dogaro, wannan yasa yace al-mashhur, saboda kowace masaba ta san da wannan takardan. Wato, inda za ka ɗauki wannan takarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Anas, kamar yadda ya faɗa a nan, min kitabihi li Anasin, takardar da Annabi da kansa ya rubuta ma Anas is sadaqa, game da bayanin zakka. Da za ka ɗauki wannan takarda, ka ɗebo waɗancan wasiƙu da Annabi ya aika ma waɗancan ƙabilu, wanda ya ba mu misali da kamar wasiƙu guda 6, mutane guda 6 ya ba mu misali da su, da za ka kwatanta wannan wasiƙar da waɗancan wasiƙu, za ka gane fasahar manzon Allah. Za ka ga cewar waɗancan takaddu annabi ya yi magana da larabawan a irin harshensu, harsunan da suke magana da shi. Amma takaddan da annabi ya rubuta ma Anas, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da harshen larabawa, larabci, wanda mutanen Madina suka saba sanin shi. To amma bai kawo mana wasiƙar anan ba. Al-Qadi Iyad ya dai tambaya aina haza min kitabihi li Anas fi sadaqa, amma bai kawo ainihin takardan da annabi ya rubuta game da bayanin zakka fillah ma Anas din ba, bai kawo takardan ba, bai bayanin ta ba. To ba shakka akwai takarda da annabi ya rubuta, amma abinda malamai suke cewa kamar da Al-Qadi Iyad ya faɗa a nan, ya ce annabi ya rubuta ma Anas, to akwai gyara. Ba annabi ne ya rubuta ma Anas ba, da shi ne asali abinda hadisai ingantattu suka tabbatar, manzon Allah bai rubuta takarda ya ba ma Anas ba. Abinda shi Anas ɗin da kansa ya ba da labari, an Anasin anna Aba Bakar as-Siddiqa sayyiduna Abu Bakar, bayan rasuwar manzon Allah, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, an naɗa sayyiduna Abu Bakar shi ne shugaba. Kataba lahu, sai ya rubuta mar takadda. Kaga sayyiduna Abu Bakar shi ya rubuta takadda ma Anas bin Malik, ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta takaddan ma Anas ba. Ba ma ta inda maganar Al-Qadi Iyad take fitowa, shi ne asali shi kansa sayyiduna Abu Bakar ba shi ya rubuta takaddan ba, amma sayyiduna Abu Bakar ya rubuta takadda ma Anas bin Malik, wanda hadisin yana sahih Bukhari. Akwai babu zakatil ganam, inda Al-Imam Bukhari ya yi babi akan yanda ake zakkan awakai, yaya ake fitar da zakka na awakai, sai ya yi babi Al-Imam Bukhari. To duk inda za ka yi magana akan zakka ne, to dole sai ka ɗauko wani takarda da annabi ya rubuta, saboda ita ce madogaro. Hadisin kuma jikan Anas ɗin ne ya ba da labari, ana ce mar Sumama bin Abdullahi bin Anas bin Malik, Sumamatu bin Abdullahi bin Anas bin Malik al-Ansari, an jaddihi Anasan haddasahu. Anas bin Malik shi ya karantar da jikansa, ya ba ma jikansa labari lokacin ya tsufa, kaga kenan bayan rasuwar manzon Allah, bayan ma karewar Khulafa'ur Rashidun. Anna Aba Bakar as-Siddiq, abinda ya gaya ma jikansa shi ne, in ji Anas, kataba lahu hadhal kitab, bayan rasuwar manzon Allah, sai sayyidina Abu Bakar ya zaɓi Anas ya ba shi aiki. Aikinsa shi ne zai tafi yankin Al-Bahrain, zai tafi Al-Bahrain amilan alaiha. Sayyidina Abu Bakar ya tura shi wannan yanki ya zama mai aiki, wurin da ake ce ma Al-Bahrain wuri ne da yake kusa da Basra a yankin Iraq, saboda yana tsakanin tekuna, ya annahu baina Bahrain, shi yasa ake kiransa yankin Al-Bahrain. Sayyidina Abu Bakar ya kira Anas ya ce, zan baka aikin zuwa ba'asahu musaddiqan, aikin da zan baka shi ne ka tafi yankin Bahrain ka tara mana zakka, ka tattaro zakka na wannan gurin. To wa alal kitab khatamu rasulillah, amma kuma a jikin wasiƙar akwai hatimin manzon Allah, a jikin wasiƙar akwai stamp na annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaji ta inda shi Al-Qadi Iyad yake cewa ai annabi ya rubuta takarda ma Anas, saboda hatimin ai hatimin manzon Allah ne. Amma waye zaɓi Anas? Ba manzon Allah ba ne, ba annabi ne ya zaɓi Anas ya ba shi aiki ba, sayyidina Abu Bakar ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma ba shi kadai ba da labarin ba, akwai Abdullahi bin Umar, shi ma sahabi ne. Abdullahi bin Umar ya ce, inna rasulullahi kataba kitaba sadaqa, wannan shi ne ya fito da bayanin a fili. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa rasuwa, a lokacin da manzon Allah ya kusa rasuwa, sai ya rubuta takadda. Wannan takadda ita ce da bayanin tsarin zakka gaba ɗaya. Falam yukhrijuhu ila ummalihi hatta qubida, ya rubuta wannan takadda ga tsarin zakka, bai ba ma ma'aikatansa ba, bare a rarraba sassan duniya, shi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga ajali ya taho. ajali ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da manzon Allah ya ga mutuwarsa ta zo fa qaranahu bi sayfihi sai annabi ya dauki wannan takarda sai ya nade sai ya hada ta da takobinsa sai ya daure sai Allah ya karbi ransa to lokacin da Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk labarin Abdullah bin Umar yake bayarwa hadisinsa shi ma ingantacce ne shi hadisin Anas yana sahih al-Bukhari amma hadisin Abdullah bin Umar yana sahih al-Tirmidhi hadisin 621 yana sharh sunna na al-Imam al-Bagawi hadisi na 2566 to annabi sallallahu alaihi wasallam walamma qubida lokacin da Allah ya karbi ransa aka shugabantar da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar sai ga takobin annabi da takarda a jiki ya bude takarda sai ga tsarin zakka saboda haka sayyidina Abubakar sai ya bi wannan tsari wannan tsari da annabi ya rubuta shine bayanin zakka filla filla kuma shine tsari na ƙarshe wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rasuwar sayyidina Abubakar fa Abdullah bin Umar ya ce wa Umaru shi ma sayyidina Umar ya aiki da wannan takardan hatta kubi bahar Allah ya karbi ransa wa kana fihi to a cikin takardan me bayanin sai Abdullah bin Umar ya jera bayanin yanda tsarin zakkan ya zo daga manzon Allah sai zama bayanin da Abdullah bin Umar ya yi da bayanin da Anas ya yi sai suka zama iri ɗaya sak ya zama babu bambanci Al-Imam al-Mubarak Furi mai littafin Tuhfatul Ahwazi sharhi Sunan al-Tirmidhi tunda hadisin Abdullah bin Umar yana Sunan al-Tirmidhi zaka gani a juz'i na uku sharhin 251 malamai sai suke ta tambaya mutane suna tunani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda da yake da bayanin zakka filla filla bai fitar ma duniya ya bayar ba saboda ajali ya cin masa amma sai annabi ya hada takardan da takobi ya daure me yasa to babu wanda ya fahimci wannan ilimi sai sayyidina Abubakar abinda yasa annabi ya yi haka saboda Allah ya nuna mar abinda larabawa suka tsana duk a karantar musulunci babu cewa a bada zakkan nan ba sa san don kamar an takura musu ne ka cire wani abu daga dukiyarka ka ba ma wani ba da son ka ba saboda haka annabi yana rasuwa akan zakka da yawa kabilu suka ce su ba sa ki bada zakka ba to dama Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah ya hada takardan zakka da takobi wanda duk ya ki bada zakka abinda annabi yake nufi a kashe shi saboda haka sayyidina Abubakar da sassan larabawa suka yi tawaye ba za su bada zakka ba sayyidina Abubakar ya ce to sai kira komandojin yaki ya nada su ya ce ku je a yake su sahabbai hankalinsu ya tashi sayyidina Umar ya zo ya ce ya za ka yaki mutane musulmai sayyidina Abubakar ya ce wallahi duk abinda ake ba ma annabi in ba a bani ba sai na yaki mutum shine al-Imam Mubarak Furi ya ce wannan abinda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam da ya hada takobi da takarda fihi isharatun ila anna man mana'a ma fi haza abinda annabi yake mana ishara duk wanda yake bayar da abinda bayanin sa yazo a takardan nan yuqatalu bisayfi a dauki wannan takobi a yake shi abinda annabi yake nufi kenan saboda haka magana ai ba sai an yi ta da baki zaka gane ba ishara tana isar mai hankali sannan Abubakar shine shugaba ana nada shi shugabanci wa qad waqa al man sai gashi da yawa larabawan sun ki bada zakkan wal qitalu fi khilafati siddiq radiyallahu ta'ala an saboda haka yasa sayyidina Abubakar ya tada komandoji aka dinga yakan su har sai da suka dawo suna bada zakkan nan saboda tana cikin rukunin musulunci wa sabatuhu ala qital kuma abinda zai baka sha'awa game da sayyidina Abubakar a farkon lokacin da sayyidina Abubakar ya ce sai ya yaki mutanen su kafi bada zakka wallahi kusan duk sahabbai sun ki yarda sun ce ba su yarda a yaki mutumin da yake bada zakka ba tunda mutum ya furta kalmar shahada yana sallah ya ce ba zai bada zakka ba kadai sayyidina Abubakar shi kadai ya ce wallahi ni kuma sai na yaki su shi yasa yake cewa sabatuhu alal qitali ma'a mudafa'ati sahabati awwalan, da farko sahabbai sun ce sam wannan bai dace ba, sannan Abubakar yace ina, sai an yake su. Me yasa sayyidina Abubakar ya fahimci wannan? Saboda abinda annabi yayi, manzon Allah ya hada takardan zakka da takobi ya daure su wuri guda. Yushiru ila annahu fahima al-ishara, wannan ke nuna cewa sayyidina Abubakar ya fahimci isharar manzon Allah. Wannan hadisi yana sunan Abi Dawud babun fi zakatil sa'ima, yana sunan Tirmizi babu ma jaa fi zakatil ibli wal ganam, yana sunan Ibn Majah babu sadaqatil ibli, yana sunan Daraqutni al mustadrak al imam al hakim, yana sunan kubra na al imam al baihaqi. Malaman sunna da yawa sun tabbatar da wannan abin da ya faru zamanin sayyidina Abubakar, har ma al imam al Tirmizi da ya kawo hadisin Abdullah bin Umar wanda shi yake ba da labarin wannan takardar da annabi ya hada ta da takobi, yake cewa to ai inda zaka dubi waɗanda ma suka ba da labari ɗin ba mutum biyu ba ne, kaga Anas bin Malik ya ba da labari, Abdullah bin Umar ya ba da labari, shi kansa sayyidina Abubakar ya ba da labari. Hadisin sayyidina Abubakar yana sahihul Bukhari, yana al-musnad, hadisi mai tsawo. Akwai Bahz bin Hakim, shine mutum na hudu wanda ya ruwaito hadisin daga kakansa Muawiya bin Haida, shi ma sahabi ne, hadisin sa yana al-musnad, mutum na biyar. Abu Zar al-Ghifari, mutum na shida. Abdullah bin Abbas, waɗannan duk sun tabbatar da abin da ya auku game da wannan takarda da annabi ya bari. Don haka yasa Imam Tirmidhi yake cewa wal amalu ala hadhal hadisi inda ammatil fuqaha, saboda haka yasa duk malaman fiqihu wannan takardan da ita suke amfani ta bayanin zakka. Da za mu yi magana takardan, don shi alƙadu ya bai kawo shi a nan ba, illa ya mana ishara kawai. Takardan zaka ga bayanin ta sahihul Bukhari, babu zakatil ganam, hadisin 1386, ainihin takardan da annabi ya rubuta. Saboda haka in ka dubi bayanin asali, wanda ya rubuta takarda manzon Allah. Na biyu, wanda ya naɗa Anas a matsayin mai karɓo zakka a yankin Bahrain, wanda ya naɗa shi shine sayyidina Abubakar. Bayan ya naɗa shi sai ɗauko takarda ya ba shi. To kaga kenan ba wai annabi ne ya ba ma Anas takardan ba. Shi yasa Anas yake cewa a jikin takardan akwai hatimin manzon Allah, saboda ba sayyidina Abubakar bane ya rubuta. Domin yanda takardan ta zo, shi yasa Imam Bukhari ya kawo ta gaba ɗaya a littafinsa. Bismillahir Rahmanir Rahim shine farkon takardan. Hadhihi faridatu sadaqa, wannan farilla ce ta zakka. Allati farabaha rasulullahi alal muslimin, wanda manzon Allah ya farlanta wa musulmai. Wallati amara Allahu biha rasulahu, shi kansa manzon Allah ɗin Allah ne ya mar umarni. So kaga farkon takardan kenan. Saboda haka wannan takarda laysa mawqufan ala Abi Bakr, ba sayyidina Abubakar bane ya tsara. Takarda ce da manzon Allah da kansa ya sa aka rubuta. Kuma in ka dubi farkon takardan, shi yake nuna maka zakka ba wai ganin dama bane. Domin idan aka ce farabaha rasulullahi alal muslimin, manzon Allah ya farlanta alal muslimin, idan aka ce faraba ala fulanin da larabci, an farlanta a kan wani, to fa huwa bi ma'ana al-ilzam, an tilasta shi kenan. Kaga kenan abinda sayyidina Abubakar ya faɗa na cewar a yaƙi mutumin da ya ki ba da zakka, wannan ba shakka gaskiya ne, ko a tsari na larabci. Domin a farkon takaddan manzon Allah ya tabbatar da hukuncin zakka, farabaha rasulullah alal muslimin, manzon Allah ya farlanta a kan musulmai, ma'anarta alzamaha alaihi, wa kullu shay'in furiba lahu fa huwa bi ma'ana lam yuharrimhu alaihi. Don haka yasa idan aka ce faraba alaihi da kuma faraba lahu ba ɗaya bane. Faraba alaihi ya tilasta shi, faraba lahu wato ya sassauta mai, kamar bai haramta masa aikata wani abu ba. Wannan zaka ga bayanin Imam Shawkani a littafin Sunan al-Awtar, yana mujallad na shafin 183. To a cikin Sahih Bukhari din, manzon Allah sai ya bayyana yanda zakkan yake. annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman su'ilaha min almuslimin ala wajhiha farkon wasiƙar kenan farkon takarda annabi ya rubuta cewa wanda aka neme shi yana musulmi idan aka nemi ka bada zakka ala wajhiha akan wannan tsari inji annabi falyu'tiha to ka bayar haka manzon Allah ya faɗa idan an nemi ka bada zakka saboda ai shugaba yana da ikon ya ce a karɓo zakka idan ana aiki da shari'ar musulunci babu shakka akwai ka'ida na shugabanni ke tara zakka to shine sai annabi ya ce idan har aka nemi ka bayar da zakka akan wannan tsari to lallai ka bayar to sai annabi ya ce wa man su'ila fawqaha wanda aka nemi ya bada zakka sama da wannan bayanin fala yu'ti kar ya bayar to ashe kenan zakka tana da haddi wanda kuma a takardar annabi ya faɗa tun kafin ma ya bayyana matakan zakka din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da raƙuma a wannan takardar manzon Allah ya ce fi 24 min al-ibl idan mutum yana da raƙumai 24 raƙumi 24 to sai annabi ya ce fa madunaha zuwa ƙasa daga raƙumi 24 zuwa ƙasa idan abin da ka mallaka kenan alganam awakai za ka bayar ba wai raƙumi za ka bayar ba idan kana da raƙuma sun kai 24 daga 1 zuwa 24 zakkarka ba za a bada raƙumi ba zakkarka za ta kasance ne ta gefen awakai ma'anahu zakatuha yani al-ibl min al-ganam manzo Allah yana cewa fi kulli 50 shatun duk raƙumi 5 akuya 1 ne kaga kenan annabi ya bayyana mana abinda mutum zai bayar din wannan shi yasa kamar al-Imam an-Nawawi al-Littafin al-Majmu zaka gani a mujallal na 5 shafin 348 yace awwalu nisabil ibli 50 ashe farkon nisabi na raƙuma shine raƙumin kai kai guda 5 in bai kai 5 ba in kana da raƙumi 1 2 3 kai talaka ne babu zakka hudu ma ba zakka amma in ya kai 5 to kai mawadaci ne zakkan da zaka bayar ba raƙumi bane akuya 1 ne hadisin Abdullahi bin Umar shi ya bayyana wannan kamar yadda muka ce shi wannan hadisin na Anas da hadisin Abdullahi bin Umar duk sun zo da bayanin abinda wannan takardan ta kunsa kuma bayanin sai ya zama iri daya amma akan dan samu ƙari a wata riwaya don misali riwaya ta Abdullahi bin Umar wanda tana sahihu Ibn Majah hadisi na 1798 hadisin Abdullahi bin Umar annabi ya ce fi 50 min al-ibli shatun idan mutum ya mallaki raƙumai guda 5 akuya ɗaya zai bayar wa fi 20 shatani idan raƙumai 10 ne fa awakai 2 wa fi 15 salafu shiyahin idan mutum yana da raƙumi 15 fa awakai 3 wa fi 20 arba'u shiyahin idan mutum yana da raƙumai 20 fa zai bada awakai 4 to kaga shi ya fassara bayanin da yazo a hadisin Anas bin Malik wanda yake sahih Bukhari to dama annabi ya ce daga raƙumi 24 zuwa ƙasa me yasa annabi ya ce 24 saboda idan kana da 20 awakai 4 ne 21 awakai 4 ne 23 awakai 4 ne 24 awakai 4 ne kaga da me raƙumi 20 da me raƙumi 21 da 2 da 3 da 4 duk zakan su ɗaya babu bambanci saboda wannan yana da 21 wannan yana da 22 za a ce to ai wannan yafi wancan a ka'ida ba a kai inda za a ƙara awakan ba to sai manzon Allah ya ce fa idza balagat 25 amma idan raƙuminka ya kai 25 to daga nan ila 35 har raƙuminka ya kai 35 daga raƙumi 25 zuwa raƙumi 35 to nan kuma ba awakai za ka bayar ba an daina maganar ba da akuya fa fiha bintu mafadin unsa saboda haka mutum zai ba da bintu makawaf wanda raƙumi ne mace ibnu hajar yana cewa hillati ata alaiha alhawl wa raƙumi wato taguwar da ta samu shekara ɗaya da haihuwa dakhalat fi sani ta shiga shekara ta 2 taguwa wato raƙumi mace ta samu shekara guda ta shiga na 2 sai uwarta ta samu ciki والماخب الحامل ده لاربشي إناك تشي الماخب أنا لهم ميتيكي فتدخل وقتها وإن لم تحمل سو داك إذن متن ينادر أكوني إشارين دبيار حزوة تلاتين دبيار زي بعدمي تاوقوا تايا وانا تاتي كشكرة قدا تاشي قدبيو وانا إتاكي كرا بنتو مخاب ده لاربشي واتو إرمي تيكي karme ciki kuma koda wannan taguwar uwar bata samu ciki ba haka da larabci ake kiranta bintu makawbin ibnu hajar yace wasu dalla bihi ala annahu la yajibu fi ma bainal adadain shay'un kamar yanda in mutum yana da raƙumi 20 da 21 da 22 da 23 da 24 duka awakai hudu ne gaba dai babu wani bambanci to haka kuma mutumin da yake da raƙumi 25 da wanda yake da raƙumi 30 da wanda yake da raƙumi 35 duk zakan su ɗaya ne daga 25 zuwa 35 haka manzon Allah ya faɗa sallallahu wa sallamuhu alaihi khilafan liman qala dan wannan shine abin da zahiri hadisin manzon Allah ya nuna amma ba shakka da kaga bambancin bayani ta wasu masabobi kamar masabar al-Imam Abu Hanifa wanda shi kuma yana komawa ga kidayan farko shi al-Imam Abu Hanifa yana cewa daga 25 ga abinda manzon Allah ya faɗa za a bada raƙumi wanda taguwar da ta cika shekara ta shiga shekara ta biyu to idan ya kai 30 an samu 5 to za a dora akuya ɗaya a kai idan ya kai 35 za a dora akuya biyu kaga kenan bayan wannan taguwar kuma za a riƙa ƙara akuya don wancan lissafi na fari amma wannan bai taho daga manzon Allah ba illa dai fahimta ce ta malamai na gefen masabar al-Imam Abu Hanifa Allah madaukake ya musu rahama to shine sai annabi ya ce wa in lam takun idan mutum ya mallaki raƙuma 25 zuwa 35 annabi ya ce mutum zai ba da taguwa mace wato raƙuma da ta cika shekara guda ta shiga ta biyu to sai annabi ya ce idan baka da mace wanda zaka bayar fa in lam takun fa ibnu labunin zakarin saboda ka sai ka bada namiji amma zabin farko shine zaka bada mace wanda shine abinda annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam shine ibnu labun alladhi dakhala fi salisi sana amma idan aka ce ibnu labun ya shiga shekara ta uku ya shiga shekara ta uku kaga kenan ya fi wancan da aka ce ka fara bayarwa wancan mace ce in babu mace to zaka bada namiji shi kuma namijin ba shekara ɗaya ya cika ba da khalafi sadifi sanati ya shiga shekara ta uku ya cika shekara ta biyu da haihuwa ya shiga ta uku to shine zaka bayar namiji fasarat ummu labunan bi wad'il hamli domin a daidai wannan lokaci idan wannan raƙumin yana da uwa yana shan nono to uwarsa kuma daidai wannan lokaci take haihuwa wanda ya nuna maka ita taguwa takan shayar da ɗa ko da tana ciki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza balagat 36 idan raƙumai suka kai 36 kaga an samu ƙarin ɗaya ila 45 zuwa 45 fa fiha bintu labun sai manzon Allah ya ce to a wannan lokacin kuma zakan ta sake canzawa abinda mutum zai bayar shine taguwa mace da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku kaga a da zaka bada wanda ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu idan mutum yana da raƙuma 25 zuwa 35 amma daga 35 zuwa 45 zaka bada taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku to a lokacin ita wannan taguwar tana shan nono amma uwarta li'anna ummaha takunu labun zatu labani turdi'u bihi ukhra ta riga ta haihu wani saboda haka kuma wannan din bata bar shan nonon ba yasa ake ce mata bintu labunin yar mai shayarwa ita ma tana shayarwa wannan tsari ne na halittar raƙumi wato abinda manzo Allah yake cewa daga raƙumi 25 zuwa 35 zaka bada taguwa da ta cika shekara guda ta shiga ta biyu idan daga 35 zuwa 45 zaka bada taguwa da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku sai annabi ya ce fa idza balagat 46 to idan raƙumi sun kai 46 ila 60 zuwa raƙumi 60 46 kaga ba a ce 56 ba sai aka ce 60 saboda kai sa shi addini ba ra'ayi bane hukuncin Allah ne inda za ka yi amfani da ra'ayi sai ka ce to wancan 25 zuwa 35 35 zuwa 45 45 ai sai a ce 55 amma sai manzo Allah ya ce daga 46 zuwa 60 to kaga ya saba mu tunaninka shi yasa a farkon wasiƙan shi kansa manzon Allah ya ce wannan tsarin daga Allah ne idan aka ce tsari daga Allah ne Allahu yahkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya nufi kuma babu wanda ya isa ya tuhumi Allah don me kai kaza babu shakka akwai hikima amma ba lalle bane mu sani saboda haka sai annabi ya ce idan raƙumai sun kai 46 har zuwa 60 fa fiha hiqqa faruqatul jamali to nan za a bada raƙumin da ya cika shekara 3 ya shiga shekara na 4 mace za a bada taguwar da ta cika shekara 3 daga haihuwa ta shiga ta 4 ana kiranta hiqqa me yasa saboda a lokacin ta kai raƙumi ya barbaranta ta kai raƙumi ya barbaranta wato kenan ta girma fa idza balagat wahida wa 60 sai manzo Allah ya ce to idan da kuma sun kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jazaa to wannan za a bada raƙumin da ya cika shekara 4 ya shiga na 5 saboda haka zaka ga kowani yanki na zakka ana ƙara shekara guda ne kawai wanda ya cika shekara 4 ya shiga na 5 shine wanda za a bada idan mutum yana da raƙumai 65 har zuwa 70 sumiyat biha li annaha tajza saboda lokacin ita wannan taguwar taguwar da duk ta cika shekara shekara 4 ta shiga na 5 to hakoran gabanta suna zubewa hakoran da take shan mama da shi kisa aka kira ta jaza'a saboda ta zubar da hakora fa idza balagat 76 idan raƙumin sun kai 76 ila 90 har zuwa raƙumi 90 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa fiha binta labunin to za a bada masu shekara 2 sun shiga na 3 guda 2 fa idza balagat 91 daga 91 ila 20 har zuwa shekara an adadi har zuwa raƙumai 120 har zuwa raƙumai 120 daga raƙumi 91 zuwa raƙumi 120 kaga an ƙara fiye da 10 sabani yanda da ake ƙarawa a baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa fiha hiqqatani a daidai wannan lokaci za a bada raƙumi taguwa wanda ta gama shekara 3 ta shiga na 4 guda 2 raƙumai waɗanda sun cika mata wanda ta cika shekara 3 ta shiga na 4 za a kawo guda 2 a baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza zadat ala 20 wa 100 to daga 120 idan raƙumai suka ƙaru sai annabi yace fa fi kulli 40 sai a dauki duk inda aka samu 40 to za a bata bintu labuni za a dora bintu labun yar mai shayar da nono idan aka ce bintu labun wato shine wanda ta gama shekara 2 ta shiga na 3 to za a bada guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi 50 amma idan sun kai 50 fa to za a bada hiqqa idan aka ce hiqqa ita ce wanda ta cika shekara 3 ta shiga na 4 wannan wanda ta kai ga raƙumi zai iya barbaranta za a bada guda 2 fa idza zadat ala zalika duk sa'ilin da aka ce an samu 40 za a bata bintu labun idan an samu 50 za a bada hiqqa wato mai shekara 2 wanda ya shiga 3 shine ake cewa bintu labun mai shekara 3 ta shiga na 4 ita ake kira hiqqa sai annabi ya ce wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli to kaga an gama magana ta sama don daga sama annabi ya ce daga 120 sai a dubi me ya karu in 40 ne ga abin da za a bayar in 50 ne ga abin da za a dora amma ta ƙasa fa kaga ta ƙasa raƙumi sai ya kai 5 kafin za a fara zakka to sai annabi ya dawo ya ce wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli idan ya zama baka da komi sai raƙumi 4 ba su kai 5 ba sai annabi ya ce fa laysa fiha sadaqa babu zakka a kanka illa an yasha rabbuha, sai dai idan mai wannan waɗannan raƙuman ya ga dama yana iya ba da sadaka, amma dai ba zakka ba. Illa an yatabarra'a mutaqawwi'an, shine ma'anan illa an yasha rabbuha, mutum ya ga dama ya ɗauki dukiyarsa ya bayar ta sadaka. To kaga ta gefen raƙumi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani. To sai manzon Allah a cikin wannan takaddan ya dawo gefen awakai, sai ya ce wa fi sadaqatil ganami, game da awakai kuma kaga yana gwada dan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alganam, awakai yana nufin abban wal ma'zu, da awakai da tumakai, wanda duk ɗaya ne da ka'ida ta musulunci. Idan aka ce alganam, to ya haɗa wanda yake da tumakai da wanda yake da awakai, duk ɗaya ne, babu wani bambanci, nisabin su ma iri ɗaya ne. Sai Annabi ya fara da cewa sa'imatuha, waɗanda suke kiwo a daji, allati tar'a mubahan kullal hawd, tsawon shekara awakan ana fita ana kiwonsu ne, aw aksaruhu, ko mafi yawan shekara. Saboda haka da larabci akan ce samat tasumu sauman idza ra'at, idan awakai suna kiwo da kansu, wannan shi ake nufi da sa'ima, as-sa'ima. To shi yasa malamai fiqh suke cewa akwai bambanci tsakanin mutumin da ya kiwon awakai a gida da mutumin da ya bar su ya kiwon su a daji. Wanda yake kiwon su a daji shine wanda zakka ta hau kan shi, wanda yake kiwon su a gida fa zakka ba ta kansa. Saboda wannan kalmar da ta zo a hadisin manzon Allah, don da Annabi ya fara magana akan zakkan awakai, sai ya ce sa'imatuha, waɗanda suke kiwo da kansu. Kaga kenan, idan kai ne kake kiwon su fa babu zakka. Za ka gani a kashaful qina na Imam al-Bahuti, mujallad nabi shafi na 184, falaw ishtara laha ma tar'ahu, da a ce za ka tsare awakai ka ringa sayo musu abinci kana kawo musu, aw jama'a laha ma ta'kulu min mubahin, aw a'talafat bi nafsiha, aw a'lafaha ghasibun, aw a'lafaha rabbuha walau haraman, ya kasance an dai kiwon wannan dabba, kiwon ta akai ba ita ta kiwo da kanta ba, babu shakka fala zakata fiha, babu zakka ga wannan dabba din. Wannan haka yake, illa dai masabata al-Imam Malik, shi yasa wannan sai zama bako ga mafi yawan mutane. Saboda akasari a littafin Malikiya, ko da kiwon gida kai ma dabba sai ka yi zakkanta. Amma abinda hadisin manzon Allah ya zo da bayani sa fili kenan, farko kafin Annabi ya yi magana game da zakkan awakai, sai da ya sharaɗi sa'imatuha, awakai da suka yi kiwo da kansu. To kaga wannan ya nuna cewar la tajibu zakatu illa fi sa'ima min al-ibl, zakka ba ta wajaba ba ma ta gefen awakan ba. Don za ka ce to ai a wannan hadisin shi Annabi ya yi magana ne game da awakai, sai ya ce masu kiwo da kansu, to ya raƙuma fa? Inda za ka koma hadisin Muawiya bin Haida, don yana cikin waɗanda suka ba da labarin wannan takarda ta manzon Allah, a riwayarsa manzon Allah ya ce fi kulli ibilin sa'ima. To kaga hatta raƙuman ma Annabi sai da ya tabbatar da wannan, duk wasu raƙumai da suke kiwo da kansu. Amma inda za ka tsare raƙumai kana ciyar da su, komai yawan su waɗannan raƙumai babu zakka a kai. Kuma hadisin Muawiya bin Haida yana sahihu Abi Dawud hadisin 1575, da kuma sahihun Nasa'i hadisin 2444. Amma al-ma'lufa, wato shine mutum ya tsare dabba yana kiwonta a gida, ita ce ake kira al-ma'lufa. وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها ولا ترى اكثر الحول, ya zamanto ba a barin wannan dabban ta yi ciwo da kanta. To sai a dubi yawan lokaci, mafi yawan shekara, don misali watanni 8 a shekara ciyar da wannan dabban yayi, sauran watanni 4 shine sai yake barin ta tana zuwa kiwo. To kaga mafi yawan watannin ciyar da ita yake, saboda haka babu zakka ga wannan dabba din. Domin akwai hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib, akwai hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib, ga hadisin Anas bin Malik, ga hadisin Abdullah bin Umar, wanda ya tabbatar da haka din. الإمام مالك كبر الدمك شيء شيء أنا جنن إن المعروفة فيها زكاة إذا أنا شيء الدبّة أنا كي وأنت أجلاء إذا ماذا أبغى زكاة أما بشكا فهمت الدك في إنجنش إذا شيء فهمت الجمهور ما لما صنّا saboda dalilai da aka samu ta waɗannan hadisai waɗanda sun inganta daga manzon Allah annabi ya tabbatar dabban da ake kiwonta a gida babu zakka a kanta kuma annabi ya tabbatar ta gefan awakai kuma an samu hadisi ta gefan raƙuma baya ga haka akwai hadisin sayyidina Ali wanda shi kuma yake cewa fil awamil annabi ya ce laisa alal awamil shay'un mutumin da zai tara shanu a gidansa yana kiwon su saboda suna huda ko saboda suna wasu ayyuka waɗannan shanun babu zakka a kansu manzo Allah ya ce duk dabbar da aka aje ta saboda aikin gona wannan dabban ba a mata zakka kuma hadisin sayyidina Ali shi ma ya inganta yana sahihu abi daud hadisin 1572 amma idan ya zama mafi yawan shekara din ita wannan dabban tana zuwa kiwo don misali wata 8 a shekara tana tafiya kiwo da kanta amma sauran watanni hudu shine mutum yake sayo mata abinci to kaga tunda mafi yawan lokaci tana zuwa kiwo akwai zakka a kanta saboda riwaya ta biyu da aka samu na hadisin Anas bin Malik wanda hadisin da muke karantawa zaka ganshi a Sahihul Bukhari kitabu zakati babu zakatil ganam hadisin 1454 wa fi sadaqatil ganami fi sa'imatiha kaga ya nuna cewa as-sa'ima allati a'addaha malikuha lit-tijara mutun ne yake da shanu ko awakai saboda kasuwanci to amma sai zama ana tafiya ana kiwon su muddin ana kiwon su babu shakka za a bada zakka wannan zaka ganshi a littafin fiqh da yawa saboda haka yasa kaga aka samu bambanci ta sashin dabbobin da ake fitar da kansu idan dabba tana kiwo da kanta to wannan dabbar ana mata zakka amma idan mutum yana kiwonta fa babu zakka a kanta zaka ga bayanin fillah fillah a littafin ilamul muwaqqi'in na ibnu qayyim al-jawziyya a mujallad nabi shafi'i 69 ibnu qayyim al-jawziyya ya mai kawo bambanci tsakanin dawakai da raquma bambancin dake tsakanin dawakai da raquma da kuma bambanci da ake samu tsakanin dabbobin da aka yi kiwon gida da kuma waɗanda aka basu suna kiwo a daji da hikimar da ta sa shari'a ta bambanta waɗannan ta wajen hukuncin zakka wanda abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi akan hikima kuma akan rahama to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana game da awakai sai ya ce idza kanat arba'in idan awakai sun zama guda 40 kaga maganar annabi ta farko da yake magana akan awakai tumakai kana da awakai farko tukuna sun kai 40 to kaga ma bus kai 40 ba baka ma kai zakka ba idza kanat 40 in sun kasance 40 ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila 20 wa mi'ati shati har 100 har guda 120 har guda 120 idan kana da awakai 40 da mai 50 da mai 60 da mai 70 da mai 120 gaba dayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shatun akwai a ɗaya mutum zai bayar wanda yake wannan lafazi bai zo a sahih bukhari ba amma ya taho a sauran riwaya da aka samu sai manzo Allah ya ce fa idza zadat ala 20 wa 100 idan awakanka sun dara 120 ila mi'ataini har zuwa 200 kaga an ce daga 40 ne wanda bai kai 40 ba babu ma zakka a kanshi amma idan kana da 40 da mai 50 da mai 60 70 80 90 100 110 120 akwai a ɗaya ne zakka dukkan su manzo Allah ya ce to daga 120 din nan idan aka samu abu ya haura zuwa 200 fa fiha shatani awakai biyu ne kaga da wanda yake da awakai 121 ɗayan nan da ya hau ya bambanta shi da wanda ke da 120 saboda da wanda ke da 120 akuya ɗaya ne amma kai mai 121 akuya biyu ne to da mai 130 140 50 har zuwa 200 duk awakai biyu ne فإذا زادت على 200 إذن أتسامو يهود تريبيو إلى 300 زوا أواتي تريبوكو ففيها صلاة الشياه انتو أكويا أكوني سو كاقا دقا تريبيو تريبوكو كما سيأكي جمبين باب مكان إشيرين أكي دقا تريبيو زوا تريبوكو أكويا أكو daga 200 zuwa 300 akuya uku ai in ka lura daga 40 zuwa 120 me maka a ce daga 40 zuwa 100 daga 100 zuwa 200 ba haka bane shi yasa ita shari'a dole ka biyan da Allah ya tsara kar kai amfani da hankalinka annabi ya ce daga 200 zuwa 300 a wakai uku wanda dai wannan lafazin shi ma bai za sai Bukhari ba sai annabi ya ce fa idza zadat ala salasi mi'atin in ya fi 300 fa annabi ya ce to ka'idar dai ita ce fa fi kulli mi'atin shatun duk 100 a tsora akuya daya kikenan kaga zakar awakai tana da saukin fahimta fa idza kana sa'imatu ar-rajul naqisan min 40 namma sai annabi ya sake dawowa farko ai an ce awakan sai sun kai 40 sai annabi ya ce to amma idan awakanka naqisatun min 40 sun kasa 40 bus kai 40 ba falaysa fiha sadaqa babu zakka akanta saboda kai idan mutum yana da awakai 30-39 duk babu zakka akan shi annabi ya ce illa an yasha rabbuha sai dai idan mai dukiyar ya ga dama yana iya bada sadaka to wannan wasiƙar a takaice kenan ma abinda wasiƙar ta kunsa dan ba gaba ɗayan ta na karanta ba takardar da annabi ya rubuta game da bayanin zakka kuma wannan takarda ita ce malan fiqo suka dogara da ita akan ta ne kaga ana fitar da zakka har zuwa yau kuma ba za a daina ba har tashin kiyama da izinin Allah wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tabbatar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wasiqar shi abinda alqadi iyad yake mana ishara da shi da zaka dubi wannan wasiqar ka kwatanta da wasiqun da ya ba mu misalin su a baya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu ya aika ma wasu kabilu game da abin da ya shafi haƙƙin dukiya zaka ga irin larabcin da annabi yake yi a waɗancan wasiqun ba irin sa yayi a wannan wasiƙar ba me yasa saboda fasahar manzon Allah kowace kabila annabi yana magana da ita da harshen da za ta iya fahimta to shi yasa shi alqadi ya maimakon ya kawo wasiƙar gaba daya sai kawai ya mana tambaya yace aina haza min kitabihi li anasin ina za ka kwatanta waɗancan takardu irin larabcin da annabi yayi da kuma irin larabcin da yazo a wannan takarda da aka rubuta ma Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda to shine mu ci gaba mu dawo ga littafi yace lamma kana kalamu haula'i da shike maganar waɗancan larabawan waɗancan kabilu da annabi ya rubuta takardu ya aika musu da shike maganansu ala hazal haddi a irin wannan tsari yake saboda kowace kabila da irin tsarin da take magana wa balagatuhum ala hazal namati sannan tsarin maganarsu yana ga wannan hanya domin idan aka ce annamati ana nufin at-tariqa hanyar maganar kowace kabila akwai tsarinta larabawa ko ba larabawa kadai ba duk wata kabila idan tana da fadi to zaka ga harshenta yana canzawa saboda haka yasa muke cewa ko da ta Hausawa zaka iya bambantawa Bakano in yana magana zaka iya gane wannan Bakano ne Basakwace idan yana magana zaka iya gane wannan Basakwace ne saboda kowane da irin hanyar da yake magana to haka larabawa bare larabci yafi Hausa fadi babu ma hadi ko da wasa saboda haka yasa larabawa suna da tsarin maganganunsu daban-daban to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam da shike kowace kabila da irin wato yanda take magana wa balagatuhum ala hazan namti wa aktharu isti'malihim suna yawan amfani hadhihi al-alfaz da waɗannan lafuzzan ista'malaha ma'ahum sai shi ma annabi ya amfani da waɗannan lafuzza da ya rubuta takarda ya aika musu kaga kenan yanda suke magana da irin kalmomi da suke mu'amala da shi sai annabi ya amfani da wannan tsarin ya rubuta takarda ya aika musu me yasa liyubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, saboda annabi ya bayyana wa mutane abinda Allah ya saukar gare shi. Ai wannan wajibi ne kan manzon Allah. Allah ya saukar da Alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ya bayyana shi ga mutane. To idan annabi bai yi bayanin sa ga mutane ta yanda za su gane ba fa, kaga bai idda aikin sa ba. Saboda haka yasa sai Allah ya bashi fasaha. Manzon Allah yana da hikima, yana da basira, sai ya rubuta takarda ya aika ma kowace kabila da irin harshenta ta yanda za ka gane manufarsa. Waliyuhaddisan nasa bima ya'malun, kuma saboda annabi ya ba wa mutane labarin abinda za su iya, bima ya'lamuna, abinda suka sani. To sai sake ba da misali, wannan shi ne misali na shida. Yace wa kaulihi fi hadisi atiyata sa'di, kamar misali yace ga maganar da annabi yayi ga wani sahabi da ake kiransa atiyatu sa'di bin sa'din al-aufi, amma dai ana kiran shi a takaice atiyatu sa'di. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fa innal yadal ulya hiya al-muntiyatu, muntiyatu hannun sama shine mai bayarwa. Kaga yace muntiyatu, an daure nunun, amma asali a larabci al-mu'tiyatu da aynun, al-mu'tiyatu. Amma su waɗancan larabawan saboda yanda suke magana, inda aynun yazo sai a kauda shi sai a sanya nunu, maimakon al-mu'ti sai a ce al-munti, al-munti maimakon al-mu'ti. Wannan yaran su waɗannan kabilu da ake kiran su Banu Sa'd al-Awfi, wato su idan suna magana sai zama to suna danne, suna canza nunun da ainun, wanda za ka gani hatta ga Hausawa da ka samu akwai wanda in ya tashi magana sai canza wani harafin, yana ɗauke kalma kamar larabci ne na mutanen Egypt, a maimakon ya kira maka jimun sai ya mai da shi gainun, sai ya mai da shi gainun. To su ma waɗannan larabar haka suke, maimakon su kira ainun sai su canza shi ya koma nunun. Shine sai annabi ya ce fa innal yadal uliya hiyal muntiyatu, hannun sama shine mai bayarwa. Wal yadas sufla hiyal muntatu, kaga muntatu wato maimakon al mu'tatu, hannun ƙasa shine wanda ake bama. To lokacin da annabi ya magana da shi a haka, shi kansa sahabin, sai sahabin ya ce fa kallamana rasulullahi bi lugatina, kaga annabi ya yi magana da mu da harshenmu. Kuma babu shakka haka ne, don kamar yadda muka ce a Hausa ma akwai, maimakon Bukano ya ce maka shi ne sai ya ce hi ne, kaga sai ya ɗauke shi ne. To su ma waɗannan haka suke cewa, maimakon al-mu'ti sai ya ce al-munti, suna canza kalma. Kusan duk yaruka ana samun irin wannan, matuƙar yare ya yi faɗi. To lokacin da annabi ya faɗa sai ya ce kaga kuma manzo ya magana da harshenmu, saboda shi da kansa ya san annabi ba irin wannan magana yake ba. Asali yanda labarin ya zo ya ce wa fattu ila rasulillah, ni ne na tashi na baƙunci manzon Allah. Ya ce sai na farin min Bani Sa'd, ba ni kaɗai ba, muna cikin wasu jama'a na Banu Sa'd. Su Banu Sa'd suna kudancin Ta'if, kudancin Ta'if tsakaninsu da Ta'if kamar kilomita 75 ne, sun kai kilomita 75 tsakaninsu da Ta'if. Yau da ka ba su ma da nisa daga Makka, nisan bai tsanani ba. To suka taso daga wannan yankin Banu Sa'd, suka zo Madina, suka baƙunci manzon Allah. Ya ce wa kuntu asgaruhum, ni ne ƙarami daga ciki, saboda haka su da yake manya ne, fa khallafuni fi rihalihim, suka ɗaura raƙumansu da aka iso Madina. Sai suka ce to kai yaro, tsaya ka kula mana da raƙuma, bari mu je mu ga manzo, in mun gama kai ka je. Kaga kenan sun nuna mar girma. Fa khallafuni fi rihalihim, ni kuma sai na ta kulawa da dabbobinsu inda suka ɗaɗɗaure. Fa atau rasulullah, suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qadaw hawaijahum, suka gama biyan bukatunsu. Fakala sai annabi ya musu tambaya, ya ce musu baqiya ahadun, akwai wanda ya saura daga cikin tawagarku da kuka zo daga Banu Sa'd? Kalu suka ce na'am ya rasulullah, babu shakka akwai saura, gulamun fi rihalina, akwai wani yaro karami ne shi yasa muka ce tsaya kula mana da dabbobi fa amarahum an yad'uni saboda ka sai manzo Allah ya ce to tunda kun gama abin da ya kawo ku ku kira min yaron shi ma yazo to da suka koma fa ataituhu sai na taho ga manzo Allah fa qala rasulullah sai manzo Allah da na shigo sai manzo Allah ya ce min ma antaka Allah fala tasalin nas shay'an ma antaka Allah antaka maimakon ma ataka Allah fala tasal shay'an sai ya cire ainun sai ya sanya nunun ma antaka Allah fala tasalin nas shay'an duk abinda Allah ya baka ko karka zauna roko ka daina rokon mutane maimakon ya ce abinda Allah ya baka a ataka sai ya ce antaka kaga sai ya canza ainun da nunun sai yace fa innal yadal ulya hiya al muntiya wal yadas sufla hiya al muntatu wa anna allaha huwa al mas'ul wal munti maimakon wal mu'ti sai yace Allah shine al mas'ul wanda ya kamata a roke shi wato annabi yana mar gargadi kaga yaro ne yace karka yadda duk abin da Allah bai baka ba to ka daina roƙon mutane dan Allah bai manta ka ba yace domin hannun sama shike bayarwa na ƙasa mai karɓa ne yace kuma shi Allah shine wanda ya cancanta a roke shi wal munti kuma Allah shike bayarwa in Allah bai bayar ba za ka samu ba yana gama magana shine sai shi atiya yake murmushi saboda ya gane annabi yana magana da shi a harshen su yace fa kallamani rasulullahi bil lughatina kaga kuma annabi yana magana da ni da harshen mu sai dada jin dadi ya fahimci cewa manzon Allah annabin gaskiya ne to da ka duk wanda ya zo ga manzon Allah to annabi zai magana da shi a harshen sa zaka gani a littafin al-mu'jamul kabir yana hadisi na 442 amma hadisin akwai malaman da suke raunana shi yana silsilatu da'ifa hadisin 6451 to ya bamu misali wato kaga ta nan zaka iya gane cewa akwai bambanci na harshe a tsakanin larabawa kuma duk wanda ya zo ga manzon Allah to annabi zai magana da shi a irin lafazi a irin harshen da yake magana da shi mu ci gaba ya kawo misali na 7 yace wa qawluhu fi hadisi al-amiri haka kuma maganar da yayi inda tazo a hadisin al-amiri shi al-amiri din nan sunan shi laqit bin amir bin al-muntafiq laqit asalin sunansa laqit bin amir bin al-muntafiq mutane da suke zama a kudancin iraq suna kewayen basra musamman suka taso daga yankin su sai da suka sami kilomita 252 kafin suka bakunci manzon Allah kina sa'alahu lokacin da yayi tambaya gare shi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce mar hal anka ko ya ce mar sal anka wato sal amma shi'ita ka tambayi abinda kaga dama ko a ce sal amma shi'ita sai a ce sal anka wato sal amma shi'ita yace wa hiya lughatu bani amir wannan harshen Banu Amir bin al-Muntafiq wadanda suke zama a Basra na yankin Iraq to kaga nan annabi yayi magana da shi ta irin harshen sa don in ba su ba babu wadanda suke irin wannan sal anka ce sal anka yi tambaya wato kamar ka ce sal amma shi'ita ka tambayi duk abin da kaga dama dan yana tambayar manzo Allah yace ina iya tambaya sai manzo Allah yace sal anka wato sal amma shi'ita to wannan tsari na larabcin su ne wannan zaka gansha da la'ibun nubuwa na littafin Abu Nu'aym riwayar Shaddad bin Aws to shine sai ya dawo kafin ya yace wa amma kalamuhu al-mu'tadu amma maganar annabi ta al'ada maganarsa ta al'ada wa fasahatuhu da fasaharsa iya bayani al-ma'luma wanda sananne ne wa jawami'u kalimihi da iya dunkula magana shine jawami'ul kalim manzo Allah yana dunkula magana wa hikamuhul ma'sura da hikimomi wato kalmomi na hikima waɗanda aka samu labarinsu daga manzon Allah shi ne al-ma'sura waɗanda aka ba da tarihinsu wannan ya fi ƙarfin a ƙirga faqad allafan nasu fi haddawawin mutane sun rubuta takardu saboda yawansu wato saboda hikima ta maganar manzon Allah da karin maganar annabi Muhammad mutane sun rubuta takardu wajumi'at fi alfaziha an tattaro lafuzza na maganganun manzon Allah wa ma'aniha da ma'anoni na karin magana da aka samu daga manzon Allah al-kutub littafai da yawa yace wa minha ma la yuwaza fasaha daga cikin waɗannan karin maganar manzon Allah akwai wanda ba a iya daidaituwa da shi manzon Allah ta wajen fasahar shi wanda in ka dubi karin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka sani babu mai iya magana irinsa da ka gani wala yubara balaga sannan babu wanda zai iya wato karo da shi ta wajen balaga babu wanda zai iya karo da manzon Allah ta wajen balaga da fasaha idan yayi magana saboda daga nan zai ba mu misalin karin maganar manzon Allah wanda maganarsa ta al'ada ba magana da yake yi da harshen wasu larabawa ba ai dama yana magana ne akan fasahar annabi Muhammad صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.